بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 23 ne ko 23 ga watan safar hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 17 ga watan 8 miladiya ta 2025 kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zu Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Nuniya littafi ne na ainihin wato babban malami al-Imam al-Qahtani wanda muke bibiyar sharhin nan na al-Qutuf ad-Dawani sharhin da Dr. Salih ibn Sa'ad as-Suhaimi al-Harbi hafizahu Allah ta'ala ya ainihin wato rubuta wannan kuma shine majalisin mu na na 13 ko a darasin da ya gabata mun karanta baiti na mun karasa karatun baiti na 13 inda malami yace wajabartani wasatartani wa nasartani wa gamartani bil fadli wal ihsani sannan mun kara wani baitin na 14 antal ladhi awaitani wa habautani wa hadaitani min hayratil khidlani wato inda al imam al qahtani yake sake nuna godiya ga Allah madaukakin sarki bisa ga wasu ni'imomi da yayi masa daga ciki akwai al iwa wato bashi kariya da taimakon sa da tsare shi daga dukkan abin ki Allah ya cika ya kuma cancanta ya zama abin godiya abin yabo game da wannan gagaruman ni'ima ta kariya da nasara da kuma kariya da yake bawa mu'minai daga dukkan abin ki da haka ya sake cewa wahabautani sannan ya Allah madaukakin sarki kai ne kai mun baiwa ka fifita ni kai min kyaututtuka masu tarin yawa masu yalwa masu yalwa cikin kunshin ni'imomin da Allah ta'ala kai min da kyautar da kai min mafi girma ita ce ni'imar musulunci akwai wanda ya fi ni wayewa ya fi ni shekaru ya fi ni kuɗi ya fi ni dama ya fi ni mulki ya fi ni dukkan wani abubuwa na duniya amma duk da cewa yana da mulki ko kuɗi ko wani abu cikin makamantan wannan ni'ima mafi girma ta musulunci Allah bai bashi ba da haka ya Allah madaukakin sarki wannan ni'ima ba karama bace ta musulunci da ka bani da haka ka cancanci a gode maka ta hanyar aikata dukkan abin da kace ayi da kuma nisantar dukkan abin da kace a bari ba dan komai ba koma dan kada ya Allah ka kwace wannan ni'ima ka juyar da ita maimakon ni'ima ta zama azaba da nikima a gare ni kamar yanda wannan ka'ida ka ce in mutane sun canza daga abin da kake so zuwa ga abin da baka so kakan canza musu daga ni'ima zuwa akasinta inna allaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sannan ya Allah madaukakin sarki, ina ƙara godiya da jinjina gare ka bisa ga shari'a da kai mun. Anan ne malam As-Suhaimi ne yake cewa shari'a kala biyu ce, akwai hidayatut tawfiq was sadat, akwai kuma hidayatut dilala wal irshad. Wato akwai shari'a ta gamdakatar da muwafaka da dacewa, akwai kuma shari'a ta anuna wa mutum hanya, a shiryar da shi, a wayar da kai, a fahimtar da shi, a nuna masa alkhairi. To ita waccan ta farkon ta muwafaka da gamdakatar, wannan shari'a ce wanda Allah ne kadai yake banta da mallakata. Babu mai baka irin wannan shari'ar, la annabi manzo wala mala'ika makusanci, ballantana wani wanda ba su ba. Babu mai iya baka wannan shari'a sai Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne ke yi wa mutum muwafaka, shi ke yi wa mutum gamdakatar, shi ke datar da mutum zuwa ga daidai. Kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin ainihin wato suratul qasas aya ta 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kaga wannan shari'ar da ta zo a wannan aya, wannan shari'a ce waccan ta farkon hidayatut tawfiq was sadat. Allah ta'ala ya ce baka iya shiryar da wanda kake so, ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan idan har annabi sallallahu alaihi wasallam baya mallakar wannan shari'a, to babu wani mahaluki saboda walittakarsa da kasaitarsa da kusancinsa zuwa ga Allah da zai samu irin wannan shari'a ta at-tawfiq was-sadat. Domin Allah ta'ala ya kore ta ga kowa, hatta annabawa bai ba su wannan shari'a din ba ta at-tawfiq was-sadat. Allah ta'ala shi ne yake da wannan, kuma yana bayar da ita ga wanda ya ga dama. Haka shi yasa ya umarci mu'minai su dinga cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan imani, zuwa ga musulunci, zuwa ga bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkan nau'o'in shari'a. Ba mu zamto masu shiryuwa ba saboda azancinmu da iyawarmu da gogewarmu da hangen nesan mu, ba dan Allah ya shiryar da mu ba. Da haka wannan yana daga cikin abin da mu'minai suke ambato a cikin aljanna, bayan ni'ima mai tarin yawa da Allah madaukakin sarki ya yi musu na afuwa da gafara da kuma shiga aljanna. Da haka sai suke yin wannan godiya ga Allah dan nuna falalar da Allah ya musu. Da haka wannan shari'a irin ta tawfiq was sadat da batarwa da shari'a irin wannan du'a hannun Allah suke. Yana shiryar da wanda ya ga dama dan karramawa dan falala, kamar yanda yake batar da wanda ya ga dama dan wato hakaman wa adalan, saboda hukunci da iya hukuncin da kuma adalci. Da haka wajibi ne ga musulmi ya zama yana roƙon Allah shari'a koda yaushe, kamar yanda al-imamul qahtani yake roƙon Allah madaukakin sarki, yake kuma yin ikirari da irin ni'ima da Allah ta'ala ya masa ta shari'a. Wannan yasa aka shar'anta mana maimaita roƙon shari'a cikin sallah kusan kullun sau 17 cikin suratul Fatiha, ihdinas siratal mustaqim. Aya Allah ka datar da mu kai mana muwafaka, mu gamu muna tafiya akan tafarki daidaitacce, irin tafarkin wa'anda kai musu ni'ima, wa'anda Allah ya yi wa ni'ima kajinsu, annabawa, siddiƙai, shahidai, salihai. Wa'annan su ne wa'anda Allah ya musu ni'ima. Duk wani wanda kake ganinsa da wata dauda ta duniya, wannan Allah ta'ala yana iya bada ita ga duk wanda ya ga dama, koda ba mutumin kirki bane. Da haka wannan ba ma'auni bane na cewa Allah yana son mutum dan ya bashi kuɗi ko dan ya bashi mulki. Amma lalle ni'ima irin ta annabawa ni'ima ce, lalle ni'ima irin ta siddiqiya wannan ni'ima ce, irin wanda aka ba sayyidina Abubakar radiyallahu an. Haka ni'ima ta shahada da ni'ima ta nagarta, wannan ko shakka babu. Allah ya nesantar da kai daga tafarkin waɗanda ya fushi da su cikin Yahudu, ya kuma nesantar da kai daga tafarkin waɗanda suke batattu da duk wanda yake bibiya ko yake biye da su ko yake koyi da su. Wannan ba ƙaramar ni'ima bace. Da haka duk wanda Allah ta'ala ya shiryar yayi masa irin wannan ni'ima, ya bashi wannan shari'a, to falala ce fa mai girma Allah ta'ala ya bashi, kamar yanda yazo cikin addu'ar Al-Qanut da annabi yake yi, Allahumma hadini fi man hadait. Ina fata an gane. Da haka shi sai yake cewa hadaita ni min hayratil khuzlani ko khizlani, domin duk wanda Allah ta'ala bai shiryar da shi ba, babu mai shiryar da shi. Man yudlilillahu fala hajiya lahu wa man yudlil fama lahu min had. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الله مدوكين سركي كدي shiriya ke hannunsa wajibi ne akan musulmi su kiyaye wannan domin dukkan wanda Allah ta'ala bai shiryar da shi ba zai kasance cikin fagamniya zai zama cikin rudo zai zama cikin ainihin wato haira zai zama cikin tabewa da wulakanta zai zamanto cikin dugunzuma ya rasa ina hanyar take ina mafuta take ina ya kamata ya fuskanta sai ka ga musu sun zama inhum illa kal an'am balhum adallu sabila Allah madaukakin sarki shine wanda yake shiryar da mutum daga fagamniya daga rikirkicewa daga rudewa zuwa ga samun yaqini na ilimi da yadda da haka duk wanda ya nemi shiriya daga littafin Allah madaukakin sarki ya nemi shiriya daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama da gaske yake neman wannan shiriyar kuma da ikhlasi to zai samu wannan shiriyar da ikon Allah wanda ko duk ya nemi wannan shiriya zuwa ga wani abu ba littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wannan shine wanda yake fadawa cikin haira da daya da kuma taihan na fata an gane qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa zara'ta li bainal qulubi mawaddatan wa atabta minka bi rahmatin wa hanani ونشرت لي في العالمين محاسنا ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني وجعلت ذكري في البرية شائعا وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني وزرعت لي بين المواد بين القلوب مودة يا الله إنك أرغوديا غريكا دكدسك أوناتا أزكن كانن زكاة باينكا wa'adabta kuma ina ƙara godiya ya Allah da ka tausasa wannan tausayin minka daga gare ka bi rahmatin da wani irin jin kai wa hanani da kuma ainihin wato tausasawa wa nasharta li fil alamin mahasinan kuma ina ƙara godiya gare ka ya Allah nasharta mahasinan da ka yada kyawawan halaye na fil alamin cikin talikai wasatarta isyani kuma ya Allah na gode da karfa min asiri ka sitirta sabo na an absarihim daga idanunsu ya zama ba sa ganin laifina suna gani na a matsayin mutumin kirki salihin bawa bal maqila wasu suna gani na wali waja'alta dhikri fil bariyati shay'an ya Allah ina ƙara gode maka da ka sanya ambato na ya zama yawa su fil bariyati a cikin talikai hatta ja'alta jami'ahum ikhwani har ma ya Allah ka maida dukkaninsu suka zama kamar ƴan uwana yashkuru rabbahu subhanahu wa ta'ala ad-doktor suhaimi yake cewa al-imam al-qahtani a cikin wannan baiti yana ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wa yahmaduhu yana ƙara yabo gare shi ala an zara'a lahu mawadda bisa ga dasa kauna da yayi fi qulubi wato kaunarsa kaunar shi imamul qahtani da Allah ta'ala ya dasa fi qulubil mu'minina azkatan mu'minai yanda mu'minai suke kaunar imamul qahtani yake godewa Allah irin kaunan nan da Allah ta'ala ya dasa wato a cikin zukatan mu'minai tasa wa hadha sha'anul mu'min ba imamul qahtani ba kadai wannan sha'anin mu'mini kenan fa innahu domin shi mu'mini da kake kallon sa idza ahabbahu Allah san da kake ganin mu'minai ƴan uwansa suna masa ba daga gare su bane asalin san daga Allah yake domin fa innahu idza ahabbahu Allah domin yanda al'amarin yake idan Allah ta'ala ya so mu'mini habbabahu ila ibadihi almu'minin sai kuma ya sanya kaunarsa da soyayyarsa izuwa ga bayin Allah mu'minai sai kaga duk wanda za ka ga yana kushe shi in ka kalle shi ba wani ba shi da wani nauyi a skelin awu duk wanda kaga yana zagin sa in ka kalle shi ka sa shi a ma'auni za ka ga shi din wato bai wuce 0 ba behind decimal point na fata an gane amma duk wanda yake ya amsa sunan kirki da nagarta za ka ga yana kaunar sa to wannan kauna ce min indillahi daga Allah take in Allah ya so bawansa sai ya dasa wannan soyayyar a cikin zukatan bayi mu'minai wa hadha yadullu lahu alhadithu sahih wannan maganar hadisi ingantacce yana nuni akanta inna Allah idha ahabba abdan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala idan ya so bawa da Jibril Allah sai ya kira mala'ika Jibril ya ce fa qala ya ce ya Jibril ya ce ya kai Jibrilu inni uhibbu fulana ina kaunar wani farkon kaji kaunar daga inda take daga gurin Allah take tawwa Allah ta'ala sai ya fara kiran mala'ika Jibril ya ce ya kai Jibril ina sanar da kai ina kaunar wani fa ahibbahu da aka umarni nake bashi nake baka ka kaunace shi fa yuhibbuhu Jibril sai mala'ika Jibril ya kaunaci wannan bawa thumma yunadi fi samaa sannan sai Allah ya umarci Jibril yayi shela a cikin halittun sama fa yaqulu sai Jibril ya ce da su inna Allah yuhibbu fulanan Allah madaukakin sarki fa yana kaunar wani fa ahibbuhu kusoshi ku kaunace shi fa yuhibbuhu ahlu samaa halittun dake sama mala'iku da sauransu duk za su kaunaci wannan bawa da aka sai zamanto gaba ɗaya wannan bawan abun kauna ne a sama qala yace thumma yudau lahu alqabul fil ard to daga nan kuma sai a sanya wa wannan bawan karbuwa a ban kasa duk wanda kaga baya sansa to ɗayan mutum biyu ne ko dai mai hasada akan ni'imar da Allah ta'ala yayi masa wanda ya samu kauna irin wannan ta bayin Allah saboda ita ko kuma ya zamana ba mutumin arziki bane wanda yake kinsa ba shi da wani ma'auni mai nauyi in an dora shi a sikelin mutanen kirki to ire-iren waɗannan tarkacen sune za ka ga suna adawa suna zagi suna cin mutunci suna kushe wannan bawan da Allah ta'ala ya sanya sansa tun daga sama ya taho har zuwa kasa daka duk wanda ka ganshi a doron kasa baya kaunarsa to baya rasa zama ɗaya daga cikin mutum biyu imma cutar hasada ce ta sa baya sansa imma kuma jahilci da rashin ganewa ya kamata a kaunata yasa yake kinsa saboda kila yana da dabi'u marasa kyau wanda yake ganin wannan shi kuma yake shiyance shi domin al arwahu junudun mujannada na fata an gane al arwahu junudun mujannada manzo Allah yace din rayuka wata irin rundina ce wadda take mujannada yanzu in bako yazo nan gurin in bako yazo gure ba shi kwana biyu za ka ga ya nemo mutanen su shine al arwahu junudun mujannada na fata an gane yanzu wani dan ustazi yazo nan yazo bakunci wani gida ba sai ya tambayi kowa ba kawai za ka ganshi kawai sai ka ga wani bako ya zo kwana biyu ka daina ganin sa shine kawai ya ga ga irin mutanen sa kawai da ya jiyo sauti kawai sai ya ga yana ta bin sautin kawai sai ya zo ya samu guri sai ya zauna sai ya ganshi ya zo duk baya samun jin dadi da walwala in ya zo farin ciki yake ga dukkan ustazai da kuma mutanen kirki irin sa ina tabbatar man dan kwalo ya zo nan unguwar ba sai ka ga ya masa ba shi bayan kwana biyu wallahi ya ganshi da su in wata fitinanniya ta zo unguwa za ka ga ba a cewa tafi ke zabo wance fitinan ma fitinanniya ce a'a ba ta lokaci kawai za ka ga kwana ɗaya kwana biyu sai ka ga ta tashi ge cikin irin mutanen ta al arwahu junudun mujannada an fahimta ko wa idha abghada abdan da ka wata kaunar da kaga bayin Allah na kware suna yi wa mutum ko ba daga mutanen bane asalinta daga Allah take daga sama take Allah ne ya fara san sannan ya ce mala'ika Jibril ya so mutum sannan aka sanya kaunarsa a sama to kuma daga nan kuma kaunar sai ta yo kasa ina fata an gane shi yasa da an ambace shi wani bai ma san shi ba labarin sa kawai zai ji sai ya ji yana kaunarsa wa idha abghada abdan in ku Allah ya ce baya yinka subhanallahi Allah ta'ala ya ce baya san bawa Allah yake bawa da'a Jibril, Allah ta'ala zai kira mala'ika Jibrilu, fa yaqulu, ya ce da mala'ika Jibrilu, inni ubghidu fulanan fa ubghidhuhu, ba fa na son wani kuma ka kishi. Fa yubghidhuhu Jibril, sai mala'ika Jibrilu ya kyama ya ki wannan bawa. Thumma yunadi fi ahli as-samaa, sannan sai mala'ika Jibril ya shela a cikin halittun sama, inna Allah yubghidhu fulanan fa abghidhuhu, Allah baya son wani ku kishi. Qala fa yubghidunahu, sai dukkan halittun da ke sama su tsanu wannan bawa. Thumma yudha'u lahu al-baghdha'u fil ard, sannan sai a sanya masa bakin jini a bankasa. In kaga masu son sa mutanen banza ne irin sa, tarkace ne wa'anda irin rashin kimarsa ita kuma su ma suna da irinta, irin rashin mutuncinsa yana da irin rashin nagartarsa da ta sa Allah baya son sa ya tsane shi, ita ce sifarsu. To da haka kaga ba wanda zai kyamace shi sai mutanen kirki. Da haka daga nan duk za a ga mutanen kirki suna kyamar wannan mutum. Duk sanda kaga mutum mutane nagartattun mutane, ba wai mutane ta ci barkace ba, a'a, mutanen da ake kira nagartattu kaga ba sa son sa. To insha Allah wannan yayi hankali, kiyayyar ba daga nan bane. In ba sa'a yi ci, wallahi kiyayya ce daga Allah. Dan babu yanda za a yi, su mu'minai suna da ma'auni na kaunan mutum da kinsa. Duk ko wanda kaga haka kawai personal interest dinsa, ba bisa ma'auni na shari'a yake awo ba wajen kauna da so, wannan ba a auna shi a cikin wa'anda yana son ka ake dauka kana da masoya. Baya cikin wa'anda in suna kin ka za a dauka kana da makiya, domin shi da san da kiyayya ba shi da ma'auni. Haka kawai yawa ya gaje ce shi ya tsalwa da me yasa kawai bai mun ba, ba shi da wani ma'auni wannan, wannan maukaci ne. Ko kuma kawai ya dinga son wani, me yasa kawai yana son sa, me yasa babu wani dalili, ba wani ma'auni na son. To karar wannan wanda ake son ya dauka yana da tarin masoya, yana da tarin sakarkaru dai. Na fata an gane, domin san ana gina shi ne dan Allah, wa an yuhibba lillah wa yubghidhu lahu, haka mai lahallari yace. In zaka so ya zama akwai abu dalilin da zai saka so mutum, in zaka ki mutum ya zama kana da dalili, har Allah in ya tsare, in Allah ne ya tsitsiye ka, kana da hujjoji da dalilan da yasa baka son wani. Musamman musulmi ko mumini dan uwanka, ai ba a dora, ba a kyamar mutum a tsane shi haka kawai, sai dai rashin kirkinsa da saban Allahnsa da fitsararsa ga Allah da dokokin Allah ya sa kawai mumine ka ga sun ja layi da shi, ba sa son sa. Ina fata an gane. To da haka wani kin da mumine suke masa ba kiyayya bace wanda take daga nan kasa, ta samu asali ne tun daga sama. Da haka duk wanda ya ga mutanen kirki suna kushe shi, ba sa kaunarsa, to yayi kokari ya gyara, dan al'amarin zai iya zaman masa matsala a gaba. Wannan hadithi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadithi na 7485, Imam Muslim hadithi na 2637, hadithin Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda. Wa hadha min fadlillahi tabaraka wa ta'ala 'ala al-mu'min, wannan tana daga cikin falalar da Allah tabaraka wa ta'ala ke yi wa mu'mini. Anna Allah yuhibbahu, Allah ta'ala ne yuhibbuhu, zai kaunace shi. Wa yuhabbibahu ila ibadihi almu'minin, kuma ya sanya kaunarsa zuwa ga bayinsa mu'minai. Walidhalika dhakara an-Nadhim rahimahullahu ta'ala, da haka ne al-Imam al-Qahtani rahimahullahu ta'ala yace, anna Allah ja'ala lahu mawaddatan, ya lura cewa Allah ta'ala ya sanya masa kauna. Fi qulubi ibadihi almu'minin, Allah ya sanya kaunarsa a cikin zukatan bayinsa mu'minai. Wa man ahabbahu almu'minuna, wanda kwamtarin mu'minai ne suke kaunarsa, fa hadha dalilun ala mahabbati llahi lahu, wannan yana daga kyau ka kalli wannan. Duk wanda tarin mu'minai ne kaga su ne mabiyansa ko masu kaunarsa, to wannan alama ce ta Allah yana son sa. Karka kalli wa'anda ba mu'minai ba, wa'anda ba su san kansu ba, a'a, mu'minai ne suke kaunarsa, to alama ce ta Allah yana son sa. Li'anna al-mu'minina shuhada'ullah, saboda mu'mine da kake kallon su sune shaidun Allah fil ardi, fi ardihi, aban kasa. Su waye shaidun Allah? Wa'anda in suka bada shaida akan ka, shaidar haka take aban kasa, sune mu'minai. Wa qad marrat janazatun, wata jana'iza an wuce da wani mamaci da ya mutu gawa za a kai shi makabarta aka zo wucewa da shi za ta yawmin wata rana fa dhukirat bi khairin sai aka ambaci wannan gawa da alheri aka ce wane kenan mutumin kirki Allah sarki Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa ai an yi kokari an yi kaza aka dinga faffadan kirkinsa da nagartarsa faqala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wajabata wajaba wa marrat ukhra sai kuma wata jana'iza ta sake zuwa ta wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa dhukirat bi shayrin sai aka ambace ta da sharri aka faɗi sharrin wannan mamacin fa qala wajabat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta wajaba qalu sahabbai suka ce wa ma wajabat ya rasulullah mecece ta wajaba ya ma'aikin Allah an wuce da wata gawa dazu an yi yabo mai kyau da alheri gare ta ka ce wajabat yanzu kuma an kuma wucewa da wata waɗanda suka san wannan gawa cikin sahabbai da mutanen kirki sun faɗi sharri sun kushe wannan gawa ka ce wajabat wai mecece ta wajaba ya ma'aikin Allah qala zakartumul ula bi khair manzo Allah ya ce gawa farko da ta wuce kun yabe ta da alheri fa wajabat laha aljannatu aljannata wajaba akanta duba da irin shaidar da kuka bata domin ba za ku taba bada shaida akan mutumin banza ba kuma ba za ku taba bada shaida akan son zuciya ba shi yasa shaidar ku Allah yana karbata in kuka ce na kirki ne lalle in an kalli rayuwarsa aka kalli shigarsa da fitarsa aka kalli mu'amalarsa aka kalli alakarsa da Allah madaukakin sarki za a tabbatar da cewa nagartacce ne ba ku bada shaida zur wa zakartumul ukhra manzo Allah ce kuma kuka ambaci wata wata gawar da ta wuce ita kuma kuka ambace ta bi ghairi zalika ba da alkhairi ba fa wajaba lahan nar aka wuta za ta wuta ta wajaba kanta shaida da kuka fada Allah ya san ba kasafi kuka yi mata ba babu yanda za a yi tana da nagarta ku kushe ta a daidai lokacin da take neman gafarar Allah tunda kuka fadi sharrin ta mai sharrin ce da aka wuta ta wajaba kanta sai manzo Allah ya ce antum shuhada'ullahi fi ardihi ku ne shaidun Allah a ban kasarsa haka mu'mine da kake kallon su shaidun Allah ne a ban kasa harka ce ba ruwanka ai kaza a lalle duk san yanda za a yi kai kokari ya zamto mutanen kirki suna yabanka mutanen kirki suna fadin alkhairinka wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 1367 Imam Muslim hadisi na 949 hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu walaysa al-muradu al-mahabbata allati qad yaghtarru biha al-ba'd wa hiya al-mahabbatu min ajali ad-dunya wa masalihha ba ana nufin soyayyar da wasu suke ruduwa da ita ba wanda ita ce soyayyar da ake yi wa mutum dan duniya ba wannan soyayya acha yana da mabiya yana da masoya yana da magoya baya in ka kalli dalilin da yasa yake da magoya baya dalilin soyayyar in ka duba za ka duniya ce wa masalihi ha sai kuma abin da ya shafi maslahar duniya ba za ka taba jin an ce ana kaunarsa saboda sallah saboda alƙawari saboda rukun amana saboda gaskiya saboda taimako saboda ba za ka ji wannan ba saboda sallarsa saboda biyayyarsa ga Allah saboda rukunsa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka ji an ambaci wannan ba sai dai saboda wata maslaha ta duniya to duk wanda ake sansa yake da masoya saboda wata maslaha iya ta duniya kawai ba shi ake nufi ba a wannan hadisi dan mutane yana da su in sun kai miliyan nawa ba ruwan Allah da wannan shirma Allah ba ta'ala baya kallon wannan tarkacen ina fata an gane wa ma yata'allaqu biha duk dalilin da yasa mutane suke sansa duniya ce da abin da yake da alaka da ita min umurin na wasu al'amura wa innama al-maqsudu irin soyayya da ake nufi al-mahabbatu fillah soyayya dan Allah an gane ko al-mahabbatu fillah soyayya dan Allah mutun yana kayatar da kai kana jin yana ƙara shiga ranka saboda biyayyarsa ga Allah saboda biyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji kana kaunarsa wannan soyayya ta dan Allah kenan ba wai dan ya iya kariya ta giya ba ba dan ya fi kowa iya zancewa ba dan yana da kuɗi ba ba dan ya a'a duk ba wannan bane kana kaunarsa ne dan Allah wa dalika anna Allah tabaaraka wa ta'ala yuhabbibu almu'minina ila ikhwanihim fillah saboda ka'idar Allah Allah ta'ala yakan sanya kaunar mu'minai zuwa ga zukatan ƴan uwansu kuma soyayya ta dan Allah. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, kama yanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu, ya ku wadanda suka yi imani, man yartadda minkum an dini, duk wanda ya ja da baya daga cikin ku ya bar addinin sa, ya ja da baya yace ya ma daina sallar, ya ma daina karatun Qur'anin, ya ma daina addinin, Allah yace fasaufa yati Allahu biqaumin, ba da dadewa ba Allah zai kawo wasu mutane. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, yuhibbuhum Allah yana son su, wa yuhibbunahu su ma suna son Allah. Adillatin ala almu'minin, masu tawadu'u da kankantar da kai ga mu'minai yan uwansu. A'izzatin ala alkafirin, masu jin kai ga kafirai. An gane ko? Adillatin ala almu'minin, a'izzatin ala alkafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im, dalika fadlullahi yutihi man yasha. Suratul Ma'ida aya ta 54. Fa idza ahabbahumullahu, idan Allah ya so su ya kaunace su, wada'a lahumul qabul, sai Allah ya sanya musu karbuwa fil ardi a ban kasa, wa zara'a lahumul mahabba, sai Allah ya dasa kaunar su, wal mawadda da soyayya su, fil qulubi a cikin zukata, min fadlihi subhanahu wataala, wannan ba aikin su bane, ba wai kudi suka raba mutane ba, ba wai wani abu, a'a wannan wata falala ce ta Allah madaukakin sarki, in dai ka zama nasa to shi zai dinga yin aikin a madadinka, zai maka aikin, dan haka wannan kaunar mutum daga Allah take, falala ce daga Allah subhanahu wataala. Wa min sha'anil mu'minina at-tahabbu fillah, kuma dama yana daga cikin al'amarin mu'minai da sha'aninsu kauna dan Allah, a hada masallaci a joni, a hada gurin karatu a guraren alkhairi, duk anan abota ta kullu, daga harkar neman ilimi, sai harkar wa'azi, sai harkar karatu, sai masallaci wajen sallar jami'i, sai masallacin juma'a, ire-iren wurare na ayyukan alkhairi, nan ne ya hada su har suka yi abota, suka ci gaba da abota dan Allah. Wa min a'azami asbabit tahabbi, daga cikin manya-manyan hanyoyin kaunar juna, akwai hanyoyin da mu'mine za su kaunaci junansu suna da yawa, amma mafi girma ifsha'is salam, yada sallama, kar ka zama mai girman kai, duk inda ka gifta ka ce assalamu alaikum, sun amsa ba su amsa ba kai sallama. Kar ka damu da ka faɗa ɗazu, ka sake dawowa kuma ka ce ina mun sallama, mun ka karanta a nan ba ɗaya ba, ba biyu ba, uku ba, maganar sallama da muhimmancinta, wanda in kuka taho da za ku kai kwaɗa a nan ku yi sallama, sai ku sake haɗewa a nan ku sake sallama. Bahaushe shi ma ya ce yawan gaisuwa ya fi yawan faɗa. Sirrin da ke cikin yin sallama, wato muhimmin sirrin shi ne tana sa ƙaunar juna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai hada sallama, assalamu alaikum wa rahmatullah, mutane suna ta wa alaikum assalamu wa rahmatullah, kar ka gaji, yara ka tarar, manya ne, duk wanda ka suka zo wucewa ka same su, mutum ɗaya ne, mutum biyar ne, mutum assalamu alaikum wa rahmatullah, kuma kar ka yi irin na yangan nan ku assalamu alaikum, wani babu ma jika an wuce amma kawai dai kaman an matsa ma ne dai an ce kai sallaman nan ne, haka kawai sai kai ba amma ji ba assalamu alaikum wa rahmatullah, daga murya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah, shikenan sai ka wuce gaba, ma an kaje ka samu su ma kai musu, an ce na daga cikin abin da ke jawo soyayya tsakanin mu'mini, ifsha'is salam. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum, shin wai ba kwa so in nuna muku wani abu ba wanda in kuka yi shi za ku kaunaci junanku, abshu salama bainaku, manzo Allah yace ba wani abu bane mai wahala, ku yada sallama tsakaninku, ai taiwo juna sallama, a kasuwa ne, a gida ne, a wajen daurin aure ne, a duk inda aka hadu sallama ta yawa tsakanin mu'minai, insha Allah ta'ala duk dan gilli, dan ruko, ya hasada, dan wani mugun nufi da ke cikin zukata, wannan yawan sallama yana tafiyar da shi, yana wanke shi, sai ga kana kallon dan uwanka mu'mini a matsayin dan uwanka, in ya samu ka ji dadi, in ya rasa ka shiga cikin damuwa kamar yanda yake cikin damuwa, wannan ya da sallamar lalle lalle annabi ya ga mana cewa in dai muna so mu kaunaci juna to fa ba yanda zai mu kaunaci junan mu muna yiwa juna rowa sallama kai da sallama assalamu alaikum kadai ta gagar kai wa ɗan uwanka mu'mine kai ne zaka iya dauko abu na kuɗi ka bayar kai ne za ka ga ɗan uwanka cikin abin nan ka zo ka shiga ayi da kai ka bada lokacinka ko ka bada rayuwa ko ka bada kuɗinka sallama kawai aka ce ka zo wucewa kai mai sallama ka kasa kai ne zaka ji an ce ya shiga cikin wani bala'i ana neman gudunmawa ka kawo gudunmawa wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaye ce shi hadisi na 54 hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu fal mu'minu yuhibbu akahu al mu'min kai shi fa mu'mini yana kaunar dan uwansa mu'mini mu'mini yana kaunarwa dan uwansa mu'mini wa min alamati zalika daga cikin alamomin kauna ta mu'minai al-ithar al-ithar shine ka fifita dan uwanka akanka an yi uthirahu shine ya fifita shi hatta ala nafsihi wa ya fifita shi har akansa ya zamanto kana iya fifita dan uwanka mu'mini akanka ga abu kana so amma ga dan uwanka mu'mini yana so ka fifita shi ka bashi ka yadda cewa shi ka aye dauki abin kai ka hakura wannan abin da ke haifar da wannan soyayya ce fa in babu wannan soyayya ba yanda za a iya samun ithar shi yasa kaga sahabbai saboda sun fahimci me annabi yake nufi sallallahu alaihi wasallam kuma da gaske suke wajen kaunar annabi ba da awa bace ke dinga zazzare ido yana cewa mai kaunar annabi ne ka kalli rayuwarsa kaga babu athar babu alamomin cewa yana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam amma su sahabbai da gaske suke da an fada da sun aikata amma an fada yafi sau 50 yafi sau 100 an fada kawai mutun ya ji yayi mursisi ya wuce abin sa shi sa ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ce zai ga ana ta korar wasu daga cikin mutanansa saboda kaunar annabi ba da'awa bace aiki ne da haka isa qala ta'ala ubangiji ta'ala har labarin al-ansar ya bayar ya faɗi irin falalarsu saboda wannan sifa da suke da ita ta ithar Allah ya ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wai sukan fifita ƴan uwansu muhajirai da suka dawo suka yi hijira zuwa Madina sukan fifita su akan bukatun kawunan su walau kana bihim khasasa koda suna da bukata abin amma sai ya hakura ɗan uwansa ya samu yanzu ɗan uwanka nawa kai wa bakin ciki zai fa samu ka samu amma sai kai bakin ciki abun ji zai ishe ku kai ka samu shi ya samu amma haika tare ko in ka samu ka ce a yadda mu kullun ko a rufe kofar ko ka samu ya samu amma baka kallon naka nasa kake kallo ba maganar wai an zo abin guda ɗaya ne ka ce a to tunda ba zai ishe mu shi fara bashi insha Allah wani lokaci in an samu ni a ba na fata an gane to wa'annan mas'alolin wa'annan cututtukan da suke damu mu ba za su bar mu zauna lafiya ba kuma ba za su bar mu ci gaba da kaunar junanmu ba shi yasa sai mu zama kaman wani wata dabba da ake kira gaiwa mu dinga cin junanmu da mu dinga cin kanmu da kanmu wannan ya taso a dankwafe shi duk wanda ya taso mugun baki sharri kasafi kaji ai tayi mal mun zama wasu irin al'ummomi kamar ba hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin mu karantse da Allah an daina karantar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin al'umma rayuwarmu ta zama wata iri daban abinda muke karantawa yayi dama mu kuma mun kada mun yi hagu ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadha huwa sha'anul mu'minin wannan shine sha'anin mu'mini da aka siffantuwa da imani ba wai baki ba shi ma ba da'awa bace imani aiki ne algafata mala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله ya buga wani misali dan mu gane me ake nufi da imani ko me ake nufi da kaunar juna in ba haka muke ba to akwai sauran gyara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce masalul mu'minina kana so ka gane kwatancin mu'minai misalin su in dai mu'minai ne baka san su ba sai kake so ka gane su to ga wani misali da Allah annabi zai ba mu ta yanda zamu gane yanda sifan mu'minai take fitawadihim wajen kaunar junansu wata rahumihim wajen tausayin juna wata adufihim
wajen jin kan juna manzo Allah yace ka rantsa da Allah masalul jasadul wahidi kamar jiki ne guda daya duk inda mu'mine suke wajen kaunar juna wajen tausayawa juna wajen ne jawo wa juna amfani wajen tunkude wa juna sharri wajen tausasawa juna da saukakawa juna kar a wahala manzo Allah yace ka rantsa da Allah jiki daya ne irin jikin da idhashtaka minhu udwun idan gaba daya ta kamu da rashin lafiya tada'a lahu sa'irul jasadi ragowar jiki gaba daya sai amsa bi sahari da zazzabi da rashin bacci wal humma da zazzabi manzo Allah haka ya sufanta mu'mina haka muke haka nake haka kake haka suke haka muke kamar jiki guda daya ma'ana daya shiga matsala muna jin duk mun shiga matsala ba kai ka tafi da wani yasa dan uwanka na jini ma ya shiga matsala kana ganin ba kai ka shiga ba kuma ba abin da ka ba za kana ta sabgar ka ba tunanin ya zai fita daga matsalar ba tunanin wace gudunma kawai shikenan shi kadai yake cikin matsala ya shiga matsala ya shiga matsala ba maganar makoci ba ba maganar dan uwanka musulmi ba saboda kana da wata aqida ta injifa ya tsallake kanka ya fada kan kowa in gemin dan uwanka ya kama da wuta shafawa naka ruwa da arziki a gidan wasu ko a garin wasu gara a gidan a garin ku wannan wayannan abubuwan sai mun ajiye su haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka mu'minai suke haka dole sai na sufantu da wannan sai ka sufantu da wannan to shine sai kaga Allah ta'ala da yace wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin din nan fa zaka za a iya samun sauki na gilli da hasada da kiyayya da mugunta da kin juna da cin dunduniya zaka yi sauki amma wanda yayi gaba so ake a fusgoshi ya dawo baya wanda yake son tashi so ake a buga shi ya koma ya zauna ce irin al'umma ce mu famali haula'il qaumi la yakaduna yaqahuna haditha ana hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi hadisi na 611 imam muslim hadisi na 2586 hadisin an-nu'man ibn bashir radiyallahu an walidhalika yanbaghi lil muslim dan haka ya kamaci musulmi an ya fahama haza ya fahimci wannan fa wannan shine imanin kuma ita ce sufar mu'minai tausayin juna kaunar juna jin juna a jika wannan shine sufar mu'minai wa an ya fahama asbaba kuma wajibi ne ya kamata musulmi ya fahimci sabubban da ke jawo irin wannan kaunar da kuma ainihin wato soyayya fa ya'malu biha in ya fahimci haka ya kuma san sabubban da ke jawo haka to kuma ya aiki yanzu mun ji abin da ke jawo kaunar juna sallama mun ji abin da ke sufar mu'minai wajen tausayi da kauna da kaza kamar jiki daya ne to sai kuma aiki ne ya rage wa qawluhu imam al-qahtani yace wa atabta minka bi rahmatin wa hanani yaghtabitu anan al-imam al-qahtani yana farin ciki ne da murna bi adafillahi saboda tausayin Allah gare shi wa hananihi da tausasawar Allah wa rahmatihi bihi da jin kan Allah gare shi wa min athari ludufihi bihi yana daga cikin alamomin tausayawar da Allah yayi masa wa hananihi da jin kai da Allah yayi masa wa rahmatihi da rahmar da Allah yayi lahu gare shi an habbabahu ila ibadihi almu'minin ta yanda ya sanya kaunarsa a cikin zukatan bayin Allah mu'minai wa hadha fadlu min Allah tabaaraka wa ta'ala wannan falala ce daga Allah tabaaraka wa ta'ala wa ni'matin kuma ni'ima ce qala Allah ta'ala dhalika fadlu Allah yutihi man yasha wallahu dhul fadli al'azim wannan falala ce ta Allah yana bayar da ita yana ba da ita ga duk wanda ya ga dama Allah ma'abucin falala ne mai girma suratul juma'a aya ta 4 wa nasharta li fil alamin mahasinan fi shadr al awwal agaba farko min hadha al bayt gaba farko ta wannan baiti bayanu tana bayani ne wa takidun tana kara karfafawa ne lima zukira na abinda aka ambata fil baitin ladhi qablahu a baitin da ya gabaci wannan ma'ana kamar ƙarin bayani ne da ƙarfafawa na abin da muka tattauna a baiti na 15 shine malai ya sake faɗa a wannan baitin wa huwa annallaha subhanahu wata'ala shine Allah tabaraka wata'ala razaqahu ya azurta shi muhabbatul muslimina da kaunar da musulmai suke masa haythu la yadali'una illa ala mahasili ta yanda ba sa ganin komai sai kyawawan halayensa wato duk dan adam yana da mugwayen dabi'u da mugwayen halaye amma Allah yana son sa da rahama sai ya hasko wa mu'minai iya gurin kyan sai ya rufa masa asiri gurin da yake da lama'a wannan ita ba falalace falalace ta Allah domin wata lam'a guda da in an kalle ta za ta shafe hasana din mike mai yawa kirkin da mutane suke gani inda za a fito da kuma wani rashin kirkin guda ɗaya sai ga ya disashe hasken kirki wajen guda biyar ko goma amma Allah ta'ala yace yana godiya ga Allah da ya haska wa mutane daidai gurin kyan ya kuma rufa masa asiri a inda yake da kuskure wa ma sadara anhu min a'malin tayyiba da kuma abin da yake faruwa daga gare shi na ayyuka nagari baina ma satara Allah tabaraka wa ta'ala a daidai lokacin da kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sitirce shi an absarihim daga idanun mutane ma badara minhu game da abin da yake giftawa wato gare shi min taqsirin na gazawa fi jambillahi game da abin da ya shafi haƙin Allah akwai guraren da yake da gazawa baya kaiwa yanda ya kamata a haƙin Allah amma Allah ya rufa masa asiri ya sitirce mutane ba sa ganin wannan gurin wa hadha aidan i'tirafun minhu wannan shi ma furuci ne daga shi Imam al-Qadhani bi taqsirihi dan ya nuna yana da guraren gazawa karkaje yana ta faɗa wannan ka dauka ba shi da wata ainihin wato al-kamalu lillah kamala ta Allah ce kadai fa inna ma razaqahu Allah tabaaraka wa ta'ala domin abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya azurta shi da shi min nashiril mahasin wal khair wal a'malis saliha inna ma huwa siturun min Allah alai yake cewa wato abinda Allah ya azurta shi da shi min nashiril mahasin na yada wuraren kyawawan ayyukansa wal khair da al khair wal a'malis saliha da ayyuka nagari inna ma huwa siturun min Allah wannan rufin asiri ne daga Allah alaihi akan sa wa illa an ba haka ba fa aglabun nasi ayyawan mutane mafi yawan mutane law ya'lamuna nasa da sun san halin da wasu mutane suke yi ko halin da suke ciki matan dawi alaihi nufusuhum wa qulubuhum da dai mafi yawan mutane sun san wasu mutanen irin abin da zukatansu suka nannade wa qulubuhum da irin abin da zuciyarsu ta nannade min ma'asi na sabo lama sallamu alaihim to da ba su sallama musu ba da ba su ci gaba da ganin su a matsayin mutanen kirki ba wala hajaruhum kuma lalle da sun kaurace musu wala tabarra'u minhum kuma da sun yi baran-baran da su walakin qad taghallaba al-a'malus salihah sai dai kamar yadda muka sani akan samu ayyuka na kwarai su yi galaba wa taghallaba khashyatu Allah subhanahu wata'ala akan samu tsoron Allah mutun ya zama shi yafi galaba akan ɗan tubatubai da kusakuransa fataj'alu ikhwanaka almuslimin wa innan abubuwan da suka yi rinjaye na kyawawan ayyuka da tsoron Allah sai su sanya ƴan uwanka muslimi yuhibbunaka su dinga kaunarka min ajali ma indaka saboda abinda suka sani game da kai min khairin na alkhairi kama satara Allahu alayka kaman yanda Allah ya rufa maka asiri ma kad yakunu indaka game da abin da yakan iya kasancewa daga gare ka min taqsirin na gazawa fi jambillahi game da abin da ya shafi hakin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu tabaraka wa ta'ala sitirun yuhibbu sitra madama mun sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala sitirun daga cikin sufofin Allah akwai sitirun mai sitircewa ne ya sitirce mutun daga aibu ya kuma sitirce mutun daga tsaraici ya kuma sitirce mutun daga zanuban da yake aikatawa yuhibbu sitra kuma Allah ta'ala yana son sitircewa yana son rufin asiri wannan hadisin takharijin sa ya gabata a safha ta 88 walidhalika yuhibbuhu min ibadihi walidhalika dan haka yuhibbuhu min ibadi ake samun wasu daga cikin bayin Allah suke kaunarsa fayambagi an yastura ba'dhum khallati ba'dhin al-akhar da kamar haka ya kamata sashi su dinga cike gibin sashi yan yastura ba'dhum wato sashi su dinga sitirce da kuma lillibe khallatil ba'd al-akhar gibin da wasu suka aikata to in ka kalli wajen gibin sai ka sitirce ka lillibe ka lillibe shi fito da alherin ka dinga yayatawa kamar yanda wannan shi ba yayi karanci sharrin mutane shi ake laluba alkhairan kuma sai a rufe koda an san alkhairin in kuma kuskure guda ɗaya ya faru suka rantse da Allah tunda aka san wannan bawan Allah ko tunda Allah ya halicce shi bai taba aikin kirki ba bisa ga wani kuskure guda ɗaya kuma abinda ake so inna Allaha sittirun yuhibbu sitra da aka yayi alkhairi mai tarin yawa amma kash a matsayin sa na dan adam tare yake bai cika goma ba yayi tintibi yayi kuskure yayi subul da baka zamiya ta dan dauke shi wannan a ka'ida ta musulunci ba a mantawa da alkhairin sa 70 cikin 100 ko 80 ko ma 90 ba a mantawa da wannan wa bi khassatin musamman man wujidat minhu hafawatun wanda aka samu zamiya daga gare shi aw hafawatun ko tubatubai walaysa da'iyatan ila bid'atin in dai ba kira yake zuwa ga bid'a ba aw khurafatin ko qarirai aw munkarin ko kira yake zuwa ga munkari ba aw ma'asiyatin ko sabo ma'tirafihi bi dhanbihi falyastatir bi satrillah matikar dai yana i'tirafi yana yadda da shi mai zunubi ne to ya sitirce da sitirar da Allah ya masa ba sai ya fito ya fada ba in Allah ya rufa maka asiri cikin wani laifi da kake wa Allah babu wanda ya sani tuba tsakaninka da Allah shikenan amma man asbaha bu'urata fasadi amma duk wanda aka waye gari ya zama shi cibiya ce ta barna shi karan kansa shi kadai gayya ne a barna wata santa ce shi kadai shine bu'ura bu'ura santa kenan kamar cibiya wani markazi ne wata cibiya ce ta fasadin ta barna shi kadai yad'u ila sharri in ka kalli rayuwarsa yana kira ne zuwa ga sharri zuwa ga lalacewa zuwa ga tabara zuwa ga ainihin ta'addanci wa yad'u ila albid'i in ka kalli rayuwarsa yana ya taso tunda kurutiya har girma ya kama shi bashi da aiki sai kira mutane zuwa ga bid'a wal khurafati da tatsuniyoyi a addini tatsuniyoyi abinda babu su ba su da asali a addini ya dinga kirkiro su yana jan mutane zuwa gare su da su dan addini wal munkarati ba shi da aiki sai kira mutane zuwa ga tir aikin asha aikin munkari wa yad'u ila almaasi wa shirk kullum ba shi da aiki sai kiran mutane zuwa ga saban Allah da shirka wa yatabajjahu bidhalika yana kuma alfahari da haka wanda za ga yana wannan kuma yana cin kawo mu ɗan garin nan ne mu za a yi kaza 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 in dai kaza ne yana ta alfahari da wannan ta'addanci ko wannan ashararanci ko wannan munkarin ko wannan bid'a da yake kira zuwa gare ta yatabajja at-tabajjuhu shine alfahari ma mutum yana cika baki bidhalika da haka to fa hadha irin wannan layan bage sitira lai baya halatta baya kamata a rufa masa asiri duk wanda tsagerancin sa da yake wa Allah a bayyane yake baya shayi wannan ba a jin kunyar mara kunya ina fata an gane da haka baya kamata a ce a rufa masa asiri wala yajuzu ba ma ya halatta bal yajibu fadhuhu wajibi ne a kunyatar da shi wal ikhbaru anhu wajibi ne a bada labari a yayata labarin sa kowa ya san waye shi wa yahrumu iwa'uhu kuma bashi taimako ko bashi kariya ko karfafarsa akan abin da yake haramun ne wa man awahu dukko wanda ya taro shi aw nasarahu ko ya taimake shi in tabaqa alaihi qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dabbaku akan sa da manzon Allah ce la'ana Allahu man awa muhdithan Allah madaukakin sarki ya tsine wa duk wanda yake ba wa masu laifi mafaka in an kama su an daure yaje ya fito da su ya san kulle kulle da manuba ya san yanda ake shiga da fita a bada corruption cin hanci da rashawa a fito da mai laifi da haka shi yake daurewa masu laifi gindi ko a unguwa ko a gari manzon Allah ya ce Allah ya tsine masa man awa muhdithan ai man awa man jana ala ghairi wanda yake yin ta'addanci ya sari mutane ya soki mutane ya yi wa mutane kwace ya haukata ƴaƴan mutane da kayan shaye-shaye da maye kuma a samu wasu suna bashi mafaka ko kuma malamai suka ce la'anallahu man awa muhdithan Allah ya la'anci wanda yake bawa dan bid'a kariya muhdithan kenan wanda yake bawa dan bid'a kariya, yana taimakon sa ya bashi kuɗi a dinga yada shi a social media, wannan duk wanda yake wannan ya shiga cikin sunuwar Allah. Wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na 1978, hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada, kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin.